gwamnatin Adamawa ta umarci ma'aikata su kai takardunsu na makaranta. Gwamna Ahmadu Umaru Fintiri na jihar Adamawa ya bayar da umarnin cewa duk ma'aikatan da ke aiki a ma'aikatun gwamnati da su gaggauta gabatar da takardun karatunsu. Gwamnan ya ba da umarnin ne a wata sanarwa da ya fitar a jiya ta nuna babban sakataren yaɗa labaransa Hun Washi Wani Suku. Ya ce wannan matakin na da nufin farfaɗo da martabar aikin gwamnati da kuma na waɗanda ba su cancanta ba a manyan matakai ta yadda za a hana masu tasowa damar maki. Gwamnan ya ce wannan atishayi ba wai an yi niyya ne don farautar kowa ba, sai don a tabbatar da tsaftataccen tsari. Ya yi gargaɗin cewa rashin kawo takardun zai sanya a dakatar da albashin ma'aikaci na watan Oktoba har sai an gabatar da certificate ɗin, kamar yadda jaridar Daily Nigerian ta ruwaito. A dalilin hakan, na ji ta bakin wani ma'aikaci kan ra'ayinsa dangane da wannan sanarwar.
Wato ni a bisa ra'ayina gaskiya ni ba na goyon bayan wannan, idan har ya kasance haka taya aka ɗauki ma'aikaci, ai sai inda yana da takardunsa wanda suka ba shi dama wato iko a kan aiki sannan aka ɗauke shi. Sannan mun taɓa yin wannan tantancewan shekara 2021 wato 2021 kenan a kan cewa mu zo da takardunmu da aka ɗauki ma'aikaci da shi har da certificate ma. Idan har kuma ba ka zo da certificate naka ba, ka nu ko akwai rashin matsala daga makarantanka da ka gama wato ko jami'arka ko kuma kolejin da ka gama, za a baka certificate of attendance. To alhamdulillah dai a wancan lokacin kamar ni ya shafe ni, saboda makarantanmu inda na gama babu certificate din a namu, lokacin da muka gama babu certificate namu har zuwa yanzu, saboda Boko Haram ta ƙone admin block namu. Sakamakon haka sai muka aika aka ba mu certificate of attendance da shi muka nuna muka yi amfani da shi. Shi kuma yana expire ne, wato yana mutuwa ne a shekara ɗaya. To yanzu kuma gashi nan ya fito da wannan ƙudurin. To menene amfani na yanzu nan in ba dai so a ce ake so a rage ma'aikata? Saboda me wancan 2021 shekara 2020 an mana wannan tantancewar, kowa ya present certificate nashi.
A bangare guda kuwa na tuntubi wani wanda ya kammala karatun jami'a da ke fatan ganin cewa ya samu aiki akan yadda ya ji dangane da sanarwar da gwamnatin jihar Adamawa ta fitar.
Lokacin da na kalli wannan batu na gwamna ya kaddamar, gaskiya na ji daɗi sosai, sabili da a Adamawa yanzu gashi mun gama karatu ba aikin yi, sannan kuma yanzu ya zama a ɗauki aikin kuma ya zama wahala. To amma a lokacin da na kalli wannan sanarwar na ji daɗi, sabili da menene, akwai mutane da yawa da suke aiki amma yawancinsu bogi ne. Gwamnati ta yi burus da wannan, bata damu ba, mutane suna cin albashi basu duba certificate ba, sai dai kawai kullum an ta zuwa screening mutum ya yi photocopying document ɗin shi ba tare da zuwa ya karbi certificate, ya an je an gama an ci gaba da karban salary. To amma menene, gwamnati fitar da wannan da kowa zai je presenting na certificate ɗin shi abu ne wanda za a ce babban ci gaba ne. Wataƙila wala Allah, idan a cikin ma'aikata 1000 zaka samu kusan 200 ko 300 kam ba su aiki da certificate na kansu. Kaga wannan zai yi filin na vakan na ƴan uwa irin mu wanda muke ci ma zaune tsaye su samu aikin da za su yi. Ko ni ban samu ba, akwai dan uwana wanda shi yana zaune ya dogara, yayi karatu yana zaune har yanzu, wataƙila sanadin yan wannan zai iya galabaita ya shiga koshin, amma menene zai yi filin. Amma na ji daɗi sosai, abunda zan cewa gwamna, Allah ya ƙara wa gwamna lafiya da nisan kwana da kuma ƙwarin gwiwan ci gaba da mulkin da yake a jihar Adamawa.
Ƙarshen rahoton kenan daga nan jihar Adamawa, Nuruddin Usman Ganye.